Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau ranar Talata 9 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji ayyukan da gidauniyar farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya ya sa gaba kuku ta sa gaba a yanzu. Za a ji cewa kwanciyar hankali ya samu a masarautar Jada ta jihar Adamawa. Sannan za a ji irin hoɓɓasar da ƙungiyar Red Cross ke yi a wasu sassan jamhuriyar Nijar. Sulaiman Munnu Barma na tafa da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taɓa yi wa shugaba Donald Trump kashedi na wato bayan zaɓensa shugaban ƙasa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji bai ritaya janar Michael Flynn a matsayin mai bashi shawara a kan tsaro. Duk da haka Trump ya ɗauki Flynn amma ya kuma sallame shi bayan kwanaki 24 da bashi wannan aiki. Obama ya yi wannan kashedi ne a kan ɗaukar Flynn aiki a wata ganawa ta tsawon mintuna 90 tare da Trump a fadar White House a ranar 10 ga watan Nuwamba, wuni biyu bayan haushakin ɗan kasuwan mai gine-ginen gidaje ya sami wata nasarar bazata a tarihin zaben shugaban Amurka, inda ya doke tsoho sakatariyar harkokin wajen ƙasar Hillary Clinton. Obama ya sallami Flynn a matsayin shugaban ma'aikatar tattara bayanan sirri a shekarar 2014 sabili da irin salon gudanar da aikinsa. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya tabbatar wa manema labarai wannan kashedi da Obama ya baiwa Trump. Ya ce Obama shi ba mai ra'ayin Flynn ba ne, kuma ba wannan batu ba abu ne da ke boye ba, saboda Flynn wadda ke goyon bayan shugaba Trump ya rika sukar shugabancin Obama.
An ci gaba da fadar albarkacin baki kan nasarar da zababben shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron mai ra'ayin hada kan Turai yayi akan Marine Le Pen mai tsaurin ra'ayi wadda take barazanar fidda kasar Faransa daga kungiyar tarayyar Turai. A kasar Jamus wata jarida ta yi labari mai taken saurayi ne amma Turai ce ta yi nasara. Yayin da waɗansu ke bayyana matuƙar farin cikinsu, wasu kuwa sun bayyana takaicin ganin banda Macron ba su da wani zaɓin. Ina jin abin baƙin ciki ne yadda aka wato abin ya kasance haka, saboda Macron ba mutum ne da aka so ya lashe zaɓen ba. Wannan tankar zaɓi ne tsakanin ƙwayar cuta da kuma cutar kanta. Ga ƙasashen Turai dai, zaɓen ya yi daidai kuma suna masu lali marhaban da wannan zaben, inji wata mai suna Sandra Ban Express. Shugabar Jamus Angela Merkel ta kira Macron ta wayar tarho da kanta, tana mai mashi murnar nasarar zaben. Suma firaministocin ƙasashen arewacin Turai a gabashin tekun Baltic sun yi marhaban lali da wannan zaben. A nan Amurka, shugaba Donald Trump ya aikewa Macron saƙon barka da lashe zaben a shafin Twitter, yana kuma bayyana cewa yana sa ran ya yi aiki tare da shi Macron ɗin.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana marhabin da kuɓutar da 'yan mata 82 na makarantar Chibok da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su a Najeriya. Kuma ta yi kira ga iyalai da jama'a da a taimaka ma waɗannan mata da ke cikin ɗimuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga dukkanin 'yan Najeriya da su riƙe wa 'yan matan da hannu biyu, kuma a ba su taimako da suke bukata don su ci gaba da rayuwarsu tare da jama'a, inji kakakin sakatarin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Litinin. Kakakin Stephen Dujarric ya ce ana yin watsi da ƴan mata da aka taba yi musu fiyade a cikin al'umma. Sai dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin zai sa ido kansa akan kyautata rayukan wato rayuwar su waɗannan ƴan matan da aka kubatar da su. Gidauniyar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da rukunin masana a Najeriya ciki har da masu nasiha da kuma liktoci wadda za su taimaka masu waɗannan ƴan matan su ci gaba da rayuwarsu.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da tukuran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a nan ɗinnan Washington a gobe Laraba don tattaunawa kan Siriya da Ukraine da wasu batutuwan da ƙasashen biyu suke da alaƙa a kai. A kan batun Siriya, sakataren na niyyar tattaunawa kan batun takaita yaduwar rikici da kai kayan agaji ga mutanen Siriya da kuma bullo da wata kafar sasanta rikicin siyasa a Siriya, a cewar wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Litini. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake faɗar cewa Amurka za ta yi nazarin shirin Rasha na shawo kan rikicin Siriyar. Mattis ya faɗi hakan ne jiya Litini yayin da aka masa tambaya kan wannan matakin, sai ya ce a kodayaushe mugun mutum na daɗa shiri ne kan shiri. Ya ce don haka za mu duba shawarar mu ga ko za ta taimaka. Rasha ta da Turkiya da Iran sun amince da shawarar Rashar a kan shirin takaita yaduwar yaƙi a Siriya a makon da ya gabata a yunkurin kawo ƙarshen yaƙin da aka kwashe shekaru 6 ana gwamza. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, gidauniyar sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya ƙarƙashin Tiwa Danduma ta ce cikin fannonin da za ta tallafa wa har da wasu asibitoci sun siya da mu gare ka.
Asibitocin da za su ci gajiyar tallafin naira miliyan 40 da gidauniyar tallafa a jihohin arewa maso gabas da ƴan ta'adda da kungiyar Boko Haram ta daidaita wadda Janar Tiwai Danjuma ke wa jagoranci, su ne asibitin Micika da Madagali wadda kowannensu zai amfana da tallafin naira miliyan 20. Babban darekta na gidauniyar Victim Support Fund Farfesa Sunday Ocheche ya ce zaben asibitin biyu na zuwa ne bayan la'akari da irin gudunmawa wadda suka bayar wa ƴan gudun hijira da kuma waɗanda suka jikkata lokacin da ayyukan ta'addanci ke zafafa a yankin. Baya ga ayyukan kiwon lafiya kuwa, gidauniyar na tallafawa fannonin ilimi da kuma yaƙi da talauci, yanzu Farfesa Sunday Ocheche.
The major constructions are going to begin in Michigan. We are starting with the total reconstruction of the local government secretariat in Michigan. We have been in the area of education.
Za mu sake gina sakatariyar karamar hukumar Michigan. A fannin ilimi mun samar da littattafai, takalma da jakkuna wa ɗalibai 12,012 ƙarƙashin shirin baiwa mata tallafi na soma sana'o'i kuwa. Akwai mata 2,000 a kananan hukumomi 4 da suka amfana da tallafin naira 20,000 kowannensu. Akwai matakai da sharuɗa da gidauniyar ta gindaya, inji Farfesa Sunday Ocheche lokacin da yake amsa tambayar ko gidauniyar ba ta gudun kar a karkata waɗannan kuɗaɗen. Maimakon haka, baya ganin zai fi dacewa idan gidauniyar ta aiwatar da ayyukan ta kai tsaye.
But also we are conscious of the risk of mismanagement and mishandling of the issues.
Muna sane da hatsarin da ke tattare da yin haka. Dalili ma kenan da yasa daukan tsauraran matakai. Wannan ma shi yasa sai da muka sanya hannu a yarjejeniyar aiki kafada da kafada, kannan muka mika takardar kuɗin. Gwamna Muhammadu Umaru Jibrilla Bindo na jihar Adamawa ya ce barnan da ƴan ta'adda na Boko Haram suka yi ba shi misaltuwa, shi yasa ma za su ci gaba da daukar kokon bara har sai an shawo kan matsalar rashin muhimman kayan rayuwa a yankunan da abin ya shafa.
I'm very happy you are going to start construction.
Mun yi farin ciki da za a soma aikin gina asibitoci da sakatariya na karamar hukumar Michika. Sai dai ba za mu gajiya ba wajen neman ƙarin tallafin. A ƙananan hukumomin Gombe da Maiha, gidauniyar tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu ta zabi marayu 1,000 da ta danga wasu iyalai amanar kulawa da rayuwa da kuma ilimantar da su ta hanyar baiwa kowane iyali tallafin naira 14,000 kowace wata. Malam Abba Muhammad na ɗaya daga cikin iyaye da suka ɗauki amanar marayun a ƙaramar hukumar Maiha da ke jihar Adamawa.
Ni ina gani matakin da suka yi nan sun iya tabbatar da cewa suna da tausayi, suna da imani, suna da kuma son taimaka ma al'umma don a samu mutane nan gaba su zama shugabanni masu kirki masu kyau.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Jihar Adamawa, Najeriya.
To Allah shi kyauta kuma gaida Sanusi kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan.
Be inda Allah be mare tudini ala takto lafto anko tagila wan anko tagija ro tagi sati ko fa Allah ban tu darjaji milado annabi Muhammadu urna do takle. Sambaji dan na dubu ba dole ni yata lamu marbu barka lamu lami do hayatu isa dan na do yaya dan bi juju aminat do tiwa potunga sanu baba madina ande bolamu lamu do tijo bi barka bi alhadi abba bi aminatu hande betilamu Muhammadu nuru radil gondo gonga ande bo jawro radil beti mangu goto hajja binta on woni dotiwa goto hajja aisatu garu woni dotiwa baba eri mahadin beti lamu baba eri mahawa beti lamu baba eri ma umaru sanda ahulli am gonga baba mi yetima wallahi mi yetima ide amana Allah ka wal kona tati duniya kona tati jani je dun kona tati wala mu anda ole me sanga kwa bule melembe ole me sanga kwa bule melembe garja dilamu wati umatore lege yoti habe meselomel kubirabe mata ferefere yoti alhaji suudi presida ayotina da apajida da apajida ainda goni tuwa be alhaji ali modi bonana suwa amhami jakama be muhammadu kabiru sukuyanu goni yusufa deshe be basinu suwa ole me sanga kwa lembe kulembe Lamiru director Fekom Hami Jabama Umaru Haman Nuru Hami Jabama Umaru Muhammad Nuru Hami Jabama Dirisu Muhammad Nuru Hami Jabama Dirisu Muhammad Nuru Hami Jabama Alhaji Abakar Jamu Amhami Yetama Alhaji Abakar Jamu Amhami Jabama Wallahi miyeti ide amana Allah Usman soa ambaba jido nyamama Ismaila soa wallahi miyetima Alhaji Al-Fakide Alhaji Adun Alhaji Abdullahi Hami Jabama Alhaji Bonjo Sanugorko Rashida Babagar kuwa Sanumata Nsale Sanula minu Alhaji Biri Tijani Abisu Alhaji Biri Tijani Abisu Alhaji Dewa Be Alhaji Isa Alhaji Bonjo Sanugorko Rashida Wallahi miyeti wonu Wallahi miyeti ile amana Allah Aholi gonga baba miyetima wallahi miyetima ile amana Allah akawal kona tati dunia kona tati deni deni kona tati wala mu anda ole mesanga kwa mule melembe ole mesanga kwa mule melembe wallahi miyeti ile amana Allah wallahi miyeti wa ni da amana.
Allah ide haberde yangu haberde enti haberde entam haberde dengan kumbaran nobari wadu halade wala mo anda olembe panga kwa bulembe lembe olembe sanga kwa bulembe lembe wallahi yati ide amana Allah ide haberde gangu haberde entam haberde enti haberde
ai ibotum use to sai kuma masarautar Jara ta jihar Adamawa inda aka samu kwanciyar hankali bayan nada sabon sarki Ibrahim Abdulaziz Garika
kafin dalilin sabon sarkin Jada sai da kuwa kai rana a yankin a tsakanin bangaren da ke neman kujerar to sai dai kuma a yanzu ai cewa an sasanta lamarin da koyi kai shirye bikin nadin sabon sarkin Jada Alhaji Umaru Ado Jada yanki ne da ke da manyan yan siyasa da kuma yan boko da suka da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar to sai dai kuma batun kowa ma zai gaji tsohon sarkin da ya rasu ya so ya raba kawunan shugabannin yankin inda wasu ke magoyan bayan dan sarki mai rasuwa yayin da wasu ke marawa sabon sarki Alhaji Umaru Ado tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi a yankin 20 suka rubuta takardar korafi da suka aike wa mai martaba ga wani ganye da kakakin majalisar dokokin Jad da kuma mai martaba Lamidin Adama Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustafa wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar ko da yake hakan bai hana nadin Umaru Ado a matsayin sabon sarki ba da yake jawabi wajen nadin sabon sarkin mai martaba ga wani ganye wanda ma ke zama shugaban majalisar sarakunan masarautar ganye da ta kunshi kanin hukumomin ganye Jada da kuma Tungo Alhaji Umaru Adamu Sanda ya ku buƙaci al'umman Jada nema da su baiwa sabon sarkin da aka nada harin kai domin ciyar da yankin gaba
waɗanda suka nemi wannan sarauta ita na haɗa kai tare da shi sabo da damfar
tun farko a jawabinsa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ma gode wa al'umman masarautar ne game da fahimtar juna da kuma haɗin kai da aka so mu samu a yanzu
gode mu gware da gaske da haɗin kai da zaman lafiya da kuma taimakawa da aka yi
shi da sabon sarki Umaru Ado nuna farin cikin sa yayin da kuma yaba a gwamnatin jihar bisa ayyukan da aka so mu samu a yankin
Senator Muhammad Umar Jibrila Kadana Mudu bisa ayyukan alheri da yake wa jihar Adama
duk da hatsanin da aka samu a tsakanin wasu matasan siyasa an ko kammala bikin cikin lafiya inda ko aka gudanar da rayayyen gargajiya na kabilun yankin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaida Ibrahima bari mu kuma garzaya can jahuriyar Niger inda kungiyar wato agaji ta Red Cross ta shiga taimako kuku ta shiga ankarar da jama'a game da illar wasu cututtuka da kuma rayuwa iri-iri a sassan jahuriyar Niger
Abdullahi Ada shine wakilin kungiyar agaji ta Kurwa Rouge a yankin Difa yace sun yi amfani da wannan rana don waye kan al'umma game da annobar cutar anta da ake cema hepatitis da ta bulla a jihar ta Difa hadin kan al'umma waye kan al'umma kan tsafta da kuma kiwon lafiya da dai sauransu
wannan shi zamu kar gudunmuwa sosai a kan mutane yanzu kun san kun duba kun gani a cikin wannan cutar da ake cikin jihar Difa an ce hepatitis yake nan ita ma muna nan muna kokari muna kawo gudunmuwa da fadakarwa ga dukkan mutanen wanda zancen da ga abin yana fuluwa a cikin kun bantin shi kun gani abu ne mai bukatun shi to shi ma kogan Allah da zamu je mu kawo musu gudunmuwa jini da mu da wannan kin volunteer kin mu ke miki cikin jihar Difa kun san bantin shi aka ce akwai da prevention ne rabin so wanda fuka
kuma masu bukata agaji
kuma masu bukata agaji don kun duba kun ga cikin matan nan akwai mata da yawa wanda yan wanda suke fuska da abun kama mai amma suna ta yawo kamar hakan nan wanda ban maso dan su koma wajen wancan mutanen wanda ba a san su muka taimaka wa masana'a tinki kenan an kuwa masana'a tinki kun gani sun koyi tinkin nan a lokacin da su koyi tinki wata uku a kotu kina sabbi da aka ba su komai da komai kina kuma su ma an da gobe ma yan mata 70 da girma ka doka cikin refuge da retuni da familia ce
yanzu haka yan gudun hijira na cikin bukata sosai a wannan yanki na Difa wanda lalle ne kungiyoyin agaji sai sun kara kaimi
ko ba shi bukatar nan shi kullum ana neman ta kullum bukata tunda abu ne wanda kullum yake fito abu iri-iri tunda kun ga ai na kutumta mu kamar wajen zancen cutar nan kun ga ita ma wata bukata ce wanda zo mun daga baya kenan dole ɗan kungiyoyin agaji na cikin nan wanda suke cikin jihar Difa kenan duk sai mun tashi mun tsaya daidai yanda ya kamata kun bancin shi kuma kun san akwajen cimaka shi ma cimaka ki muna nan muna dai don kokarin duka kungiyar sun sun ji haki fa
mi wani abu ne kuka fi mai da hankali akai
sannan dai abin da muka fi mai da hankali akai mu dai dan saboda mu fadattan ma mutane dai yanda bisa duka abubuwan da yake cikin kunshi a cikin jihar mu kaman bisa abun fannin tsaro kuma da fannin wani haɗin kai in kai a haɗe kenan abu baya abin wani abu baya zuwa shiga kun bancin shi akwai kuma yanda ake kwatanta ma mutane yanda yake cikin wajen cutar wannan na particular kin nan kuma shi ma zan fadar ma mutane sosai yanda ake wanke hannuwa da gyara wajen yin shan ruwa da dai abubuwan da ya kamata ne wajen tsafta ne
a kwanakin baya kamar su ƴan gudun hijiran sun koka da kamar suna da tsananin bukata na kamar abinci da kuma ruwan sha a wannan fannin me kuka yi
yanzu mun samu wata fita a can daban zamu gani yanda za ka mata dan akwai a cikin kantina a cikin dajin ko a nan cikin difa dan akwai irin wannan mutane kenan zamu ba da bushe wanda za a rika kai ana dokan abinci mutum ana rubuta ana ba ka abinci irin wannan mutanen kamar mun samu ba kin ga abincin kenan yawa ne kenan kin ga wuce wani fanni na bada abinci mu da kanmu kenan wajen mai kantin mutum zai je da abinci ya bada
Malam Bello wani dan gudun hijira ne a jihar ta Difa godiya yi wa kungiyoyin na agaji inda yace suna taimaka musu sosai
suna tallafa mana sosai muna jin dadi na kurawu duk zaba da in ba kurawu ba muke zamani wannan sai in ba da bada nan gaskiya mu kurawu kan muna jin dadi saboda suna ba mu kaya wani su sange da wani barguna da in so so wannan muna jin dadi sosai da abinci
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
To gaida Tamar har yanzu dai muna nan a jamhuriyar Niger inda Sulaiman Munni Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar
Zaben shugaban kasar Faransa na ranar Lahadi 7 ga watan Mayu na daga cikin muhimman labaran da suka fi daukar hankalin jaridun wannan mako jaridar L'Enquêteur ta ruwaito cewa nasarar da Emmanuel Macron ya samu a karawarsa da Marine Le Pen bata zo da mamaki ba bisa la'akari da cewa bayanan kur'ar jin ra'ayin jama'a da aka fitar a jajibirin wannan zabe sun tabbatar da cewa Macron ne zai doke Le Pen sannan goyon bayan da tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya ba Emmanuel Macron a daidai lokacin da yakin zabe zafi ya taimaka wajen kara wannan dan takara samun yardar masu kada kur'a inji L'Enquêteur jaridar Le Gouvernement ta bayyana cewa an gano wasu sabbin rijiyoyin mai a yankin kudu maso gabacin jamhuriyar Niger A makon jiya ne kwamitin gudanarwar kamfanin man fetur na CNPC ya bada sanarwar gano akalla muhimman rijiyoyin mai kimanin 5 da wasu madaidaitan rijiyoyin na daban waɗanda ake hasashen suna shake da gangunan danyen mai akalla miliyan 200 abinda Lebanon ta ce zai bada damar aikawa matatar Kadunan Najeriya gangunan mai 5,000 a kowace rana Jaridar La Grève ta zo da labarin wata ganawa tsakanin shugaban kasar Niger da magaddan gari daga da'irori 265 na wannan kasa a Dabra da wani taron da suka gudanar a birnin Yamai. Jaridar ta ce Isu Muhammadu ya yi amfani da wannan dama domin gaya wa magaddan gari gaskiya saboda haka ya ce da su duk wanda ya san ya handame cimakar da gwamnati ta aika yankunan karkara ta hanyar rumbun tsumi na OPVN domin sayarwa talakawa akan farashi mai rahusa. To ya shirya ya amayo waɗannan kuɗaɗe ko kuma ya huskanci hukuncin da doka ta tanadi za mu karkare da wani labarin na daban ga jaridar La Grève ta zo da shi wanda ke gwada hoton matar da tafi kowace mace yawan ƴaƴa a duniya yar shekaru 37 da haihuwa mai sunan Maryam Nabatanzani Babirye yar kasar Uganda ta haifi ƴaƴa kimanin 38 wannan al'amari na Maryam ya daurewa ƴan kasar Uganda kai saboda yadda ta rinka jera tagwaye bibiyu so shida sannan ƴaƴa uku so hudu sai wasu ƴaƴa hudu da ta haifa so uku yayin da ƴaƴa biyu na ƙarshe suka zo daban-daban inji jaridar La Grève Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Suleiman. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Shugaba Buhari, Allah ya baka lafiya, Allah kuma ya kara maka lafiya. Asiyar da ka tafi zuwa London domin a sake duba lafiyarka, Allah shi kai ka lafiya, shi dawo da kai lafiya. Dan Allah da taban arewa a san yadda za a bada shawarwari ga gwamnati. Domin saboda irin kima da daraja da kuke da shi a cikin al'umma.
Assalamu alaikum. Sunana Bata Haruna Damba Haddaji daga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah yan magana da sun ce fata na gari Lamiri. Muna yi wa muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo fatan alkhairi. Muna fata Allah ya dafa masa, Allah ya taimake shi akan jagorancin al'ummar Najeriya. Mai mutane mabambanta kabilu da addini daban-daban, mai al'umma fiye da miliyan 150.
Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala na Madurai da Ajiga. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da masu cece kuce game da tafiyar Janar Muhammadu Buhari nan da domin ƙara duba lafiyarsa. To irin waɗannan mutane ba za su iya musu ba, domin mutanen nan saboda irin halin da suka jefa Najeriya a ciki da kuma irin bincike da gwamnatin Janar Muhammadu Buhari take musu, ne da suke Janar Muhammadu Buhari ya faɗiya mutu ba. To saboda haka waɗannan maganganu da matashi ake zuba wa kuma game da irin mugayen kalamai da suke waɗannan bayan Allah. Allah ya ƙara Janar Muhammadu Buhari lafiya, Allah ya dawo masa da shi gida, kuma zaɓen 2019 da yardar Allah Janar Muhammadu Buhari shi ne ɗan takarar jam'iyyar APC.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello da sarman hukumar don a jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Ina kira ga 'yan uwa 'yan Najeriya, sai ce ku ce da ake game da lafiyar shugaba Muhammadu Buhari. Hakikanin gaskiya wannan lamari bai kamata a saboda siyasa da son zuciya, a kuma jin a tona kuma jin ra'ayin barayi da suka shafi cikin ƙasar nan suna ganin Buhari da zai bar su. Idan ba haka ba, ai ko mutum ya ci Allah ya san cewa gwamnatin Buhari kwalliya ta biya kuɗin safula ɓangarori da dama. Saboda haka mafi alhari gare mu san cewa Allah ne yake ci al'ummar Najeriya ya kawo mana shugaba Muhammadu Buhari bayan banna na shekaru 16. Kuma Allah ya yarda zai je ya gama jinyar lafiya ya dawo kuma ci gaba da aiki.
To yanzu kuma ga Baba Yakuma Kiri ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taɓa yi wa shugaba Donald Trump kashedi bayan zaɓensa shugaban ƙasa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji mai ritaya Janar Michael Flynn a matsayin mai ba shawara akan tsaro. Duk da haka Trump ya ɗauki Flynn, amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da bashi wannan aikin. Obama ya yi wannan kashedi ne akan ɗaukar Flynn aiki a wata ganawa ta tsawon mintuna 90 tare da Trump a fadar White House a ranar 10 ga watan Nuwamba, wuni biyu bayan da hamshakin ɗan kasuwan mai gine-ginen gidaje ya samu yi wata nasarar bazata a tarihin zaɓen shugaban Amurka, inda ya doke tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Ana ci gaba da faɗan albarkacin baki akan nasara da zaɓaɓɓen shugaban Faransa Emmanuel Macron mai ra'ayin haɗa kan nahiyar Turai ya yi akan Marine Le Pen mai tsaurin ra'ayi da take barazanar fidda Faransa a cikin ƙungiyar tarayyar Turai. A ƙasar Jamus wata jarida ta yi kanin labarai mai cewar saurayi ne amma Turai ce ta yi nasara, yayin da wasu ke bayyana matuƙan farin cikinsu. Wasu kuma suna bayyana takaicinsu ganin banda Macron ba su da wani zaɓi.
To masu saurare, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Baba Yakuma Kiri da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Charles Holt, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.